akir na dan yi jinkiri amma dai zamu dan riski wayan su abubuwa abunda zamu riska shine da yake mafi yawancin mu al'umma ne kuma mata akwai matsaloli da yake dan shafan mu sakamakon wayan su dalilai shine canji na yanayi na abinci da yanayi na zamantakewa da yanayi na iskan da muke shinshina da na da yanayi na abun da muke ji da abun da muke gani wannan yakan haifar mana da damuwa a cikin jiki wannan damuwa yakan sa mu fuskanci matsaloli wani lokacin mu ce matsala ne na ulcer wani lokacin kuma mu ce matsala ne na zuban jini a rashin zuban jini a rashin haifuwa a rashin abubuwa daban-daban to a karkashin wannan yanda muke a Najeriya kowa likita kun san Najeriya duk duniya ba wanda yafi su yawan likita ba wanda yafi su yawan pharmacy shine mutum bai karanta ba ma zai ce ya sani yayin da masanan kowa yana kaddara dan uwan shi zai tura wanda yafi shi sani ne amma a Najeriya sai mutum ya hawo social media sai zo ya ce kaza zai maganin kaza kaza zai kaza kaza zai a yayin da matsalan da yake magana akan ta sai kaga a garin da ake din a manyan asibitin da suke cikin garin mai yiwa ba wani kwararre to wannan shine nake son mu fahimta akai shine disorder da ake samu na hormones shine gurbacewa da rashin daidaituwa na tsumi na cikin jikin mace wannan tsumi din shine yake daidaita al'amari na rayuwanta na tunani na yin fitsari na yin jinin al'ada na haifuwa na fishi na zuban nono da rashin zuban nono yawan zuban jini da rashin zuban jini kwata-kwata daga cikin abun da yake kawo wannan na canji na wannan tsumi din akwai tsumomi guda biyu wanda yake da muhimmanci a jikin mace akwai tsumin da ake ce masa estrogens akwai wanda ake ce masa progesterone to wannan estrogen da progesterones tsumi ne wanda yake daidaita matantakanta abun da ya shafi haifuwa da jinin al'ada da yanayin ita mace ne da kuma rashin fitan gashinta ko fitan gashinta mai yawa akai da rashin fitan gashi akwai abun da ake ce masa testosterone hormones shi testosterone hormones ne na namiji amma kuma akwai limit akwai kankani a jikin mace idan aka samu wannan kankani din da zai bata wani abu da zai balancing a cikin jiki sai aka samu yayi yawa to a cikin abun da zai ja mata damage shine zai iya ja mata damage na za a ga gashi a gemunta a hancinta a hannayenta a kafanta kuma ba a kirji kuma ba wajen fitowan gashin mace bane kuma za a ga gashin kanta ba shi da yawa kuma yana karewa matsalan da zai ja mata zai iya ja mata rashin haifuwa rashin jinin al'ada muryanta zai zama irin murya na namiji za a same ta da gemu za a same ta da gashin baki lokacin da aka je asibiti mafi yawanci idan mace ta koka a asibiti akan irin wannan matsalan to mafi yawanci muna da karancin likitoci kwararru akan abun da ya shafi hormones din ba kuma rashin kwarewa ba mai yiwa sun kware din sai dai abun da yake cutar mu shine ba a iya tsayuwa akan aiki ba a iya me tsayuwa akan aiki a bawa aiki din muhimmanci a dube shi tsakani da Allah ayi amfani da fadin Allah qul inna salati wa nusuki har zuwa karshen aya din Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa sallah Allah yake ka ce musu sallata waye ne zai fada manzon Allah alaihi salatu wassalam da kuma suka na shine yanka abu da rayuwata da mutuwa na duka domin Allah ne. To idan muka ce da rayuwa shine duk abin da ya shafi aiki, gwamnati ne ta dauken zan zo aiki nan, to dole fa ana san in nazo Allah zai tambaye ni, in ban zo ba Allah zai me zai tambayan, kuma in nazo awoyin da zan yi, zan yi su kuma zan ba su haƙi. Kuma a abun da ake biya na har aka bar lasisi aka yadda na yi, to dole zan tsaya na ƙorewa abun. Yanzu misali matsalar ruwa, mai yiwa da dama daga cikin ma'aikatan ruwa ba sa bin gidaje su karbi harajin ruwa, ita kuma gwamnati mai yiwa abun da take biya da miliyan 50 ne na kudin wuta na ruwa, mai yiwa aka mayar mata da shi miliyan 100 ko miliyan 150 ba tare ta yi wa mutane bayani ba, ba kowa ne ya sani ba. Rashin yin bayanin da kowa bai sani ba, wani zai iya zagin ta kuma ita ba ta yi bayani ba. To amma wanda suke aikin ruwan sai ka je ka same su suna zauna a office din su, da inda suke za su jira albashi, in ba a ba su ba wata in yayi za a yi zagi, za a yi tsinuwa. Kun ga rashin tsayuwa, wannan na kawo mana misali ne da yana iya daukan mu. To idan muka dauki wannan matsala na hormones din, muka dauki matsala na testosterone hormones wanda yake shiga a gagashi, a ga murya ya zama babba, jinin al'ada ya daina fita, gashin ya zama yana karewa da makamancin waɗannan, haifuwa igagara. Kun ga sau da dama in haka ya faru, ko mutum ya je asibiti ba a kallon likita mace ne ko namiji, ba ta cewa kina da gashi a gemu, kina da gashi a ina kirjinki, akwai gashi, akwai, mafiyancin ba a manata wannan tambayan. In an zo kawai za a ce kawai tana da infections, a tana da doctor mai ake cewa ɗin ovarian cyst, tana da menene, tana da kaza. Amma wannan abun da yake da muhimmanci da muka jahilce shi ko mun karanta shi ba mu da damuwa, muna da damuwa akai ba mu san shi ba. To in haka ya faru ya za mu balancing, to a asibitance a zamanance sai a ce to tunda testosterone ya yi yawa kuma halitta ne, kuma canza shi yana da wahala, sai dai in za a kashe kuɗi mai yawa wajen sinadaran da suke din ayi amfani da kimiya na dashi na makamancin wannan, ko kuma a ɗora mata din a wayansu nau'i na magungunan family planning. Kun ga dai family planning estrogens ne da progesterone, ko mix ko kuma kowanne ɗaɗɗaya, ko sai a ce to ya zani, sai mu ce to tunda mace tana da wannan matsalan, menene ya ja mata kaza ne, ya yanayin jikinta yake, ya girmanta yake, ya kaza yake, to sai mu ga wanne irin tsire ne za mu yi amfani da shi don mu balancing su, wanda akwai estrogens din akwai progesterone, sai mu ce mu yi amfani da wannan abun da yayi zama kowanne gida yana da sauki, waken suya, suya beans ba, sai mu ce ai suya beans din nan yana da muhimmanci, mun yi amfani da shi zai ba mu gudunmawa, saboda a cikin sinadaran sa akwai estrogens akwai progesterone. Bayan haka shi ba abincin namiji bane, suya beans ko wallahi in namiji zai ci, in zai ci yana amfani da shi zai dawo kamar mace, ba zai zama fa halittar sa ya zama irin na mace ba. Amma duk abin da ba ku so namiji ya faru da shi zai faru da shi, an fahimta ba? Sai mu ce to mace za ta ci gaba da cin waken suya, kunun waken suya, kunun ya fi me, ya fi awara, saboda shi kunun ba a kona shi sosai ba, ba a yi kaza ba, an markada shi sinadaran yana me yana ciki. Amma shi fa shi awara bayan mai da yake cikin waken suya din mai amfani, sai aka sake sa masa wani mai sai aka soya, kawai abun da zai baki zai dan gina miki jiki ne ya baki a matsayin abinci, amma in kika mai da shi awara ba zai iya baki magani ba. Sai mu ce eh muna da waken suya dan mu yi balancing, sai mu ce na biyo muna da me, muna da aya, wannan aya din in muka ci insha Allah ta'ala muka ci gaba da shan ta ko muka tattauna, ita ma za ta mana me, za ta iya ba mu wani gudunmawa. Sai abu na uku, sai mu ce to muna da bukatan hulba, ba akwai abin da ake ce masa hulba ba, sai mu ce shi ma a cikin hulban nan akwai sinadare wanda yake taimakawa mata kala kala a cikin hulban shi ma mu yi amfani da shi don ya mana balancing na me na wannan ya dan rage mana estrogens ya kara mana me ya rage mana testosterone ya kara mana me estrogen sai mu ce to me me zamu yaka abincin da zamu ci a matsayin mu na mata sai mu ce zamu ne zamu nisanci Lipton idan zamu sha Lipton me yiwa mu sha sau daya a sati daya ko sau biyu a sati tunda ba zamu sha Lipton ba me ne zamu mai da shi mai makon Lipton sai mu ce mu je mu nemi citta ba kun san citta jinja ba kun san yanzu dai ta yi tsada sai mu ce to mu nemi kanun fari sai mu hada da citta din sai mu dafa in mun dafa to zamu iya shan sa zalla eh zamu iya sha amma kuma zai zama mana da yaji da daci da menene sai mu ce to mu nemi zuma zuman mai kyau ba zuman shuga ba sai mu zuba masa a cikin ruwan cittan sai mu na sha in muna sha sai ya zama muna shan sa sau biyu a rana ko kuma makamancin wannan to muna son ya zama mana magani ne tunda muna son ya zama mana magani zamu ta sha ne kullum a sai mu ga yanayin yanda jikin namu yake da yanda girman matsalan yake sai mu ce zamu sha na sati biyu amma in mun sha ba zamu ci abinci ba sai bayan minti 30 ko sai bayan awa daya a'a in mun sha ba sai mun ci abinci da awa biyu ko awa uku mu sha kofi daya bayan mun sha kuma ba za mu sake cin abinci ba sai bayan minti 30 ko awa daya to in mun tafi da wannan insha Allah ta'ala zai mana balancing na me na wannan dan wannan matsalolin da muke ganin su kanana amma kuma manya ne kuma abinda ba zai ci mana kudi ba zai mana me zai iya mana magani to sai zama cewa wannan din bai ba mu abin da muke bukata ba to in bai ba mu abin da muke bukata ba ya warkar mana kashi 30 cikin 100 kashi 50 cikin 100 kashi 60 cikin 100 in ya zama kashi 60 cikin 100 to mun samu nasaran da muke bukata dan duk lokacin da aka samu 60% to an ci galaba akan rashin lafiya 40% din nan insha Allah ta'ala zai iya zuwa da ni zai iya zuwa a hankali amma in ya ba mu 45% ko 40 a waraka kun ga bai warkar ba bai ci nasara akan cuta ba amma ya bada wani abu kamar yanda manzon Allah alaihi wasallam mai ke cewa habbatu sauda dawa'un min kullu da illa sam habbatu sauda tana maganin kowanne magani sai dai mutuwa wani babban likita a kasan America Dr. Kadi yana California sai dauki kwayan habbatu sauda ita gwada cututtuka da shi cutan garkuwar jiki hepatitis C kaza da izo sai iga interferon da muke cewa da antibodies garkuwar jiki da kuma abun da yake kare garkuwar jiki da kuma kwayan halitta na T cell kwayoyi da suke yakan cuta masu kai hari akwai garkuwa shi yana tsayuwa ne a murfi shine kofa ko ya rufe wani cuta kar ya shigo akwai kuma wanda suke kaiwa kaga shi ya zama garkuwa amma shi ba zai kashe ba fa amma wanda zai je ya kai yaki ya kai ya nemi abokin gaba iyaka kar ma izo kofar gidana to shi kuma wayannan masu yaki to sai samu wannan ya zama 52 wannan ya zama kaza a habatu sauda da yazo wani conference a 1986 a Karichi sai yazo da binciken shi sai mai gidanmu sai ya ce a kai kokari amma manzon Allah alaihi wasallam da yake cewa wannan kullu din ba kulliyan bane amma habbatu sauda za ta bada tasiri a kowanne cuta wata cuta din cutan da ya shafi sanyi ne wata cutan zai bada kashi 30 cikin 100 bai warkar ba wani kashi 10 wani kashi 5 in ya bada kashi 30 yana neman gudunmawan kashi nawa 70 wani cutan kuma zai bada kashi 100 bisa 100 wani zai bada 500 saman 100 sai ya ce to ga abin da zaka hada ka hada ka hada in ka je zaka ci nasara yana zuwa iji sai ya ci nasara sai aka bashi American Indian a California to mu kula da wannan musamman a yanzu kowanne mutum likita ne kuma musamman likita na tsirai kuma tsiran sai aka sanya masa maganin musulunci kuma wani tsiran musulunci ma bai yi magana akan shi ba hatta panadol din nan ba kun ga panadol ba wallahi ma maganin musulunci ne taya ina maganin musulunci ana hada shi da kasa da wayan sinadare kuma na kimiya kuma wanda yi wannan kimiyan Allah ne sai dai kuma an yi shi ne akan karkashin wani doka dokan nan na ilimin wayan su to da suka zo me isa idan na musulunci sai mu ce ai sahabi ya rasa lafiya manzon Allah alaihi salatu wasallam yace a kira masa likita aka kira likitan kafiri yace ya duba shi menene yake masa ciwo yace ciki ne sai wannan likitan kafiri sai yace a bashi hulba sai aka ba wannan sahabi hulba sai yi warke likitan waye kafiri ne lokacin kimiyyar lafiya tana kan me tana ainihin kimiyyar lafiya na tsire amma wa yace a bayar wa yace a duba manzon Allah alaihi wasallam wa yi prescriptions na magani ya bayar kafiri waye ne kafirin likita daga nan sai hulba ta zama me manzon Allah ne yace a bashi hulba ba manzon Allah bane yace a bashi hulba manzon Allah ya kira masa ne fasalu ahla dhikri in kuntum me in kuntum la ta'lamun ku tambaye ma abota ilimi in ba ku sani ba wa aka gaya wannan manzon Allah wa aka saukar aya din manzon Allah alaihi wasallam wa ikrantar sahabbai ayan hatta zo ta zo wajen mu har alarmomin mu suka zo suke karantar da mu suka karanta mana ayan malamin mu kuma suka fassara mana har mu ma muka san ayan har muka zo muka dauke muka daura ta a mutabiq wato matakai na wajen gudanarwa to kar ya zama cewan duk lokacin da muka ji magani ayi kaza mu je mi a lokacin da yanzu za a hada ganyen gonda a hada da ganyen kaza a sa gyada a sa kaza a markada zai kara wa mace kaza wallahi a lokacin kuma aka fi samun damage aka fi samun hormone disorder aka fi samun matsala na hormones misali baki da ciki baki a shayarwa in an matsa nonon ki za a samu ruwa kun ga shi ma hormones ne kes ne na hormones amma wanne irin hormones me yiwa zaki je asibiti ki samu gani ya tsaya ido bi aikin shi an hada shi da zai ga mutum 100 a rana daya ko 50 ba zai iya research ba in yago ana jiran shi kowa zai gani yana jin maganan ki bai miki tambaya bai rubuta miki magani da zai zo iga mutum 18 kamar yanda Saudiya suke ko kamar yanda Indian suke ko ƴan su kasashe advance wanda suke kashe kudi akan lafiya zai ga mutum 10 ne to in ya zo in ya kalle ki ya tantambaye ki ko likitan ta tambaye ki za ta ce nonon ki yana in an zubar da in an matsa akwai ruwa baki a shayarwa baki a kaza za a duba cewa akwai hormones na nono idan hormones na nono iyawa kuma ba za ki iya haifuwa ba an fahimta ko to kun ga ana mana wannan akwai wanda ta kasa haifuwa ko ta kasa jinin al'ada ta je asibiti likitan ta tace ta matsa nonon akwai ruwa ko ta tambaye ta akwai ruwa ana mana haka ba a mana to wannan fa gani ne abinda ya karanta bayan shekarun sa da yi a jami'a MBBS ko shekara 7 ko 8 ya zo ya kware shekara 10 an samu kuskure wajen shi to sai aka zo aka samu wani littafi zai karanta ba shi da me ba practical experience sannan bai yi aiki karkashin wani likita ba sannan ba shi da kowanne hanya na bincike idan ma kana da hanya na bincike din kai aiki karkashin wani likita din ka iso shekaru na satan fasaha baka iso shekaru na satan fasaha ba an fahimci wannan abun me zai faru baka iso shekarun satan fasaha ba amma ka zo ka boye waya ka sa irin wannan abun TikTok din ko an hasko ka ka dangana musulunci ƙarya ka zo ka ce kaza yana maganin kaza kuma in church professor consultant akan wannan field din ya jahilci abun saboda me an masa wayo masu kamfanin magani sun masa wayo idan suka bayyana masa yanda abun yake za a daina siyan magani cutan za ta tsaya shi kuma wannan farfeso din ko consultant din shi kuma ba gefen shi bane aikin leken asiri na lafiya an fahimta fa field din shi ne fa yana da ilimi yayi rubutu ya zama farfeso to sai kai ko ni ko wani na sai yazo yace kaza za a yi kaza misali shine wani bawan Allah ban san wanne gari ba matarsa ta haifi da dan nan ya kasa shan nono an yi da ba zai sha nono ba an ba yaro madaran nan shi ma ya ki ya sha duk asibitin kasan nan an bi an kashe miliyoyin kudi karshe sai aka kai shi ko German ko Indian ana zuwa asibitin kawai aka duba aka yi duk examinations ba a gane wani abu ba sai aka ce mai duba case din nan wani likita ne amma yayi ritaya ya tsufa aka dauki jirgi aka dauko shi a garin shi ana kawo shi yazo kawai sai ya matsa nonon sai ya sa hannunsa sai ila shi nonon sai ya ce a ba yaron bai sha ba yana haka sai ya je ya dauko koyin kaza sai ya dauki yellow koyin yellow ba white one din ba sai ya dauko wata kwaya sai ya sa sai ya gauraya sai ya ce matar ta sha bayan 2 hours da shan ta wannan koyi din sai ya sake matsa nonon sai ya sa a hannunsa ya gwaje-gwajen da zai sai ta ce ba yaron wallahi ana bayarwa ya dauka ya sha ya gama aikin shi da koyin kaza shi wanda ya je wajen sai nace to kuma baka nemi ya suna abun ba baka nemi wannan kwayan da aka bayar ba ai da wannan kwayan sai ka leka mana asiri sai ka dauke ta kaga sunanta yace ai da ido ya bare kwayan to shi fa fasahan kun ga wannan wajen akwai ba zai bar waje ba sai an nemi kaman shi amma ga yanda aka yi nonon dan ya karbi nonon yace ya kashe billions na kudi akan dan sannan don yana da dama amma a koyin kaza nawa ake sai da koyin kaza 200 ko wannan kwayan maganin kadan amma an ci ma nasara kun ga yanda abubuwan fa yake to don haka saboda lokaci yayi me yiwa gobe insha Allah na zo da wuri ko dai ran da doctor ya bani ayi hattara wajen mu ga abu a social media kai mu je mi a matsayin mu na mata ko a matsayin mu na maza idan kika ce zaki ta shan magani don ya kara miki kaza wallahi zai rage miki kaza an bayyana wannan abun ko in ya maganin family planning fa shine ake rasawa a kasa jinin al'ada estrogens ne da progesterone ba wani abu bane amma yanda aka kwada shi zai haifar da kaza zai zuba da yawa dan ba zai iya zama ba fertilizations din koyi din da manin namijin ya hado in an zo zai lalata shi ya karya shi ya tsinka shi ya fita da yawa daga nan kuma in mace ta dauka sai ta ci gaba da zubar da jinin al'ada sosai ta kasa control in da za ta shekara 70 ne kafin ta tsufa sai ta tsufa a shekara 32 shekara 35 ta daina jinin al'ada abin yayi damaging ta sai ta shekara 60 tana zubar da jini kuma wallahi ba na al'ada bane na cuta ne mai yiwa ma kansa to wannan shine dan takeicecce gabanin gaba insha Allah mu kara dan naga minti 5 din na ansa tambayen ne okay to wannan mu kula da wannan bayin Allah an fahimta da kyau ko abu na a cikin maganganun mu idan kika tsaya kika yi tunani ranki ya baci mai gidanki ya bata miki rai danki ya bata miki rai kishiyarki ta bata miki rai kanwar mijinki ta bata miki rai mahaifiyarki ta bata miki rai ko mahaifinki sai kika ta tunani ko shi ma yakan rage matantakanki yakan iya kara miki zuban yana rage miki zuban jinin al'ada zaki iya rasa jini al'adanki zai iya daina zuba zaki so mu shiga shekarun tsufa zaki samu disorder gurbacewa rikicewar jinin al'ada wallahi ame a iya tunani kuma garkuwan jikinki zai samu matsala, kuma zaki samu matsalan hawan jini. Idan kuwa aka samu matsalan hawan jini, za a samu matsala na ciwon zuciya. Idan kuwa aka samu matsalan ciwon zuciya, ita ciwon zuciya ita ce ciwon da tafi kowace ciwo matsala a duniya na sauran mutuwa. Domin a kididdigan da duniya ta yi a wajen likitoci under the WHO sun ce tana kashe 32 cikin 100 na mutuwan duniya. Idan mutum 100 za su mutu a duk cuta 1000, to ita zuciya za ta kashe 33 cikin 100 a kowanne shekara. Sauran shekaru sauran cututtuka su kashe nawa? 60 da nawa? 67. To kin ga in kina da bukatun matantakanki da lafiyanki na mace, to bacin rai ke yime ki ajiye shi a gefe. Wanda ya cuce ki, kici Allah ya masa albarka. In kina son ki yi succeed a rayuwa, in ya cuce ki, kici masa me? Allah ya wani albarka. Allah ka yafe wanda ya cuce ni. Kun fahimci wannan abin da kyau? Wallahi in kika zama Allah yafe wanda ya cuce ki, ko zaki zama daidai da sahabin nan da manzon Allah alaihi salatu wassalam yace dan aljanna zai zo, sahabin nan ya shigo. Gobe ma dan aljanna zai zo, sahabin nan ya shigo. Jibi ma haka, baya cikin manyan sahabai, baya cikin na gaba-gaban. Ɗaya daga cikin sahabai yace bari yaje zagrations, ya leƙi asiri, ya kai masa ziyara bakuntaka, zai kwana biyu ko uku gidan, sai ga sahabin nan baya sallan dare. Ba kiyam yake ba, ba kaza yake ba, dan raka'an da zai bai wa shafa'i da wutri. Ƙarshe ce fa abin da ya kawo ni gidanka ga abin da manzon Allah alaihi wasallam ya gaya mana a kanka. Me ne aikinka ne? Sai ce baya kwana da wani a ran shi. Da wanda ya cuce shi da komai ma zai ce Allah ya yafe musu, Allah ya musu kaza, Allah ya kaza. Wannan shine sirrin me? Shine sirrin da ya zama dan aljanna. To mu kuma mafi yawancin a wannan lokacin aljannan nan kusan ba ita ne damuwan da yawa daga cikin mu ba. A gaskiya ba ita bace tsakani da Allah. Kun san abin da yake damuwan mu? Ba a shiga aljanna sai an yi me? Sai an mutu. Muna son mutuwa? Ba a mutuwa sai an yi rashin lafiya. Don Allah muna son rashin lafiya? Idan wanda nake so yayi rashin lafiya, ko wacce nake so ta yi rashin lafiya, sai na ce wallahi jarabawa ne Allah ya jarraba ta, kuma don ya bata lada ikan kare mata zunubi. Amma in wanda ba na so ne yayi rashin lafiya ko ta yi rashin lafiya, sai na ce ai sakon da ta yi wa Allah ko yayi wa Allah, shi ya sa Allah ya masa kaza, ya masa kaza, ya mata kaza, ya mata kaza. Mu fa muke hukunci a kaddaran Allah. Allah ya kaddara wancan kaza, mu ce ai don mu ne, don abun da ya mana ne isa me shi, ba don mu ba. Allah kan ba zai jarabe bawa bane. To in muna son aljanna za mu yi haka bayan Allah? Za mu yi haka? To idan Allah ya jarabe ni, kan ne bakin ciki da jarabawa, nayi me? Daidai da wannan jarabawan. Allah ya san da me? Allah ya san da jarabawa. Duk jarabawan da Allah zai yi mutum na rashin lafiya, za a jarabe shi kamar yadda aka jarabe Annabi Ayub. Za a jarraba? Akwai cutar da ta kai cutar Annabi Ayub alayhi salatu wassalam? Amma yanda zai roƙi Allah ma yana jin kunya, sai ya yi shekarun lafiya da roƙi Allah. Da ido zai roƙi Allah ma da dabara ya yi, ya shaidawa Allah cuta ya same shi, Allah shi ne mafi tausayin masu tausayi, bai ce Allah ya ba shi lafiya ba. Yana jin kunya bai kai shekarun lafiya ba, ya zo ya roƙi Allah ya ba shi lafiya, ya kasa. Kun ga bayan Allah. To in kina son ki rayu, ni ma na rayu. Rayuwa mai kyau shine kar wata ta bata miki rai. Tana in ranki zai baci, ranki ya baci an saba wa Allah. Kar ki fishi don kanki, ki fishi don wa? Don an taba Allah, an taba waye, an taba manzon Allah alaihi wasallam. In kin ga dama wannan, ta kun farko ki soma da mari, amma ba a mari, manzon Allah ya hana mari. Alaihi wasallam. Manzon Allah alaihi wasallam yace in za a duka ai me, a nisanci fiska. Kun san mari abin da yake jawa? Yanzu ba ana haifan yara dolaye ba? ba yara kalare da sara suka ya dame mu ba kun san me ya haifar mana da yaran mu suka zama haka Allah ya kare marin su da muke idan kika mari danki sel ita ce jijiyoyi na halitta ya rage jijiyoyin halitta wajen 50,000 kin kashe mishi me yiwa haddana hankali haddana tunani haddana basira haddana kallo haddana rashin mantuwa har ya zama brilliant har ya zama dan baiwa kin mare shi kin kashe mishi kuma me yiwa wannan cell din da kika kashe mishi zai ja masa paralysis ko stroke a ƙarshen rayuwar shi binciken ilimi haka ya samar a yanzu a zamani a addinan cefa manzon Allah alaihi wasallam ya ce in za a yi doka a disanci na karki doki yaronki a fiska ki doki jiki amma banda me banda fiska to ina ganin zan bisa ga minti 5 din ya kare sai kuma minti 5 din tambaya assalamu alaikum warahmatullahi idan kina son karki ji yunwa in kin zo safur ba to zaki ta ci ba fa ba ruwa zaki sha da yawa ba fa in kin zo safur kawai ki ci dibinon nan guda 7 da manzon Allah alaihi wasallam yake cewa in mutun ya ci sihiri ko aljani sihiri ko dafi ba zai taba jikin shi ba ajuwa in baki samu ajuwan baki ci kowanne irin dibino na biyu kun ga kokumban nan ba kun ga kokumba ba a ci kokumba in an ci kokumba insha Allah ta'ala zai jika jikinki zai hana ki me kishin ruwa kun ga kankana in kin yi safur da kankana ba za ki ji kishin ruwa ba dibino ayaba akwai fiber akwai potassium a jiki shi ma da izinin Allah duka zai ba mu rashin kishin ruwa da kuma yunwa to wannan shine kari a ba fara
masha Allah tabarakallah an ji takaitaccen bayani da ko basu fa'ida da yawa wanda zamu dan bawa mutum inda ya shafi abin da malam yayi ba amma zamu bari zamu fifita tambayar da ta shafi abin da malam yayi magana mutum biyar kadai wanda yake so